والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دي هذا ما wannan fili na mako da mako da muke haduwa domin karatun muwatta'a Imam Malik yau bakwai ga watan Dhulqa'dah hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1426 wanda ya dace da wata tara ga watan 12. وحدثني عن مالك النافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعها إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وأن حديثنا shida kenan a cikin muwatta. Yahya ibn Yahya al-Laythi yace Imam Malik ya karanta mana wannan hadisi daga Nafi' Maula Abdullah ibn Umar. Nafi'un Maula Abdullah ibn Umar, haka aka san shi, ba a san sunan mahaifinsa ba. An kama shi yana cikin ribatattun yaki da Abdullah ibn Umar, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya same shi a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙin jihadi da aka yi. Ya kasance tare da shi, ya sami ilimi mai yawa, yana daga cikin manya-manyan malaman Madina. Nafi'u ya enta, Abdullahi ibn Umar ya enta shi, ya kuma lizince shi, ya zamanto kamar ɗansa. Haka wa'innan bayan Allah suka rinƙa rayuwa, bayinsu sai su mai da su kamar 'ya'yansu. Don haka ne ma malamai suke saɓani. Idan Nafi' ya ruwaito wata matsala daga Abdullahi ibn Umar, ɗan Abdullahi ibn Umar Salim shi ma ya ruwaito wata matsala, sai suka yi saɓani. Matsala ɗaya ce, sai suka yi saɓani. Maganar wa za a gabatar? Malaman hadisi suka yi saɓani tsakaninsu. Imam Ahmad yace shi dai ba zai iya ba, yace kowanne daga cikinsu gwarzo ne, shi dai bai san wanda zai rinjayar ba. Amma waɗansu malaman irin su Imam An-Nasa'i suka ce maganar Nafi' ita ce magana, saboda lizimtar da Abdullahi ibn Umar ya yi har ya fi ɗan cikinsa Salim ibn Abdullahi ibn Umar sanin ilimin mahaifinsa. Da haka akwai hadisai guda uku sanannu ne wanda malaman hadisi suka turje tsakaninsu wajen maganar wa za a ƙaddamar. Hadisin fi ma saqat as-sama'u al-ushr wa fi ma suqiya bin nabh nisf al-ushr, wa tudhakkar abinda ruwan sama shine ya shayar da shi har aka samu amfanin sa, to ushri za a bayar. Abinda kuwa aka yi amfani da ban ruwa, aka sha wahala wajen bashi ruwa, shi kuma rabin ushri za a bayar. To Salim da ya tashi ruwayar sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa. Shi kuwa Nafi' sai ya ce Abdullahi ibn Umar ya ruwaito shi daga Umar ibn al-Khattab, magana sayyidina Umar ce, ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To wace magana za a ɗauka? To malaman hadisi, hatta Imam Ahmad da ya ƙirin jayarwa a nan wajen, sai ya ce maganar Nafi' ta fi kama da daidai. Hadisan suna da, to wannan dai misali ne na wato ilimin da Nafi' ya samu. Gashi bawa ne, baran Abdullahi ibn Umar ne, amma ga irin yanda ya kyautata horonsa har ya zama fitaccen malami. Saboda yawan iliminsa, ya kasance Imam al-Bukhari yana cewa asahhul asanid fi dunya Malik an-Nafi' an ibn Umar. A duniya baki daya, in kana neman isnadi da yafi kowanne inganci, ba a ruwaito hadisi da isnadi da yafi kowanne inganci ba, irin wannan isnadin abinda Imam Malik ya ruwaito daga malaminsa Nafi' daga Abdullah ibn Umar. In aka riga in kana neman inganci to wannan shine matukar inganci, yace asahul asanid fid dunya. Saboda ilimin Nafi' a Umar ibn Abdul Aziz yayin da ya zama to khalifa ya tura shi kasan Misra dan yaje sanar da su ilimin addini. To shine yana daya daga cikin manyan malaman Imam Malik, kuma Imam Malik shine gaba wajen almajiransa, dan Nafi' yana da almajirai masu yawa har an karkasa su kashi kashi, sun kasu wajen aji tara aka raba su. Aji tara akwai waɗanda suke masu ilimi, masu ƙarfin hadda, masu tsantseni wajen riwaya, kuma suka lugunce su lokaci mai tsawo, su ne ɗabaƙa farko shi ne Imam Malik da Ubaydullah ibn Umar da Ayyub al-Saqtiyani. Wata riwayar ana ƙara Abdullah ibn Nafi' kansa. Haka nan aka Imam an-Nasa'i ya karkasa su kashi kashi har kashi tara. Saboda wato ya zamanto bijimin malami wanda almajiransa ɗin ma kaɗai sun yi yawan da ba za a yi musu kullun goro ba, kowanne yana da nasa matsayi. To shi ne yaro wannan hadisin yake cewa anna Umar ibn al-Khattab kataba ila ummalihi, cewa halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa, wato lokacin yana khalifa. Nafi' bai haɗu da Umar ibn al-Khattab ba. Saboda haka wannan aujan malaman hadisi shi suke ce mai munqati', wato akwai gidi tsakanin isnadin hadisin tsakanin Nafi' da sayyidina Umar, domin Nafi' bai riski rayuwar sayyidina Umar ba, dole ne ya ji daga wajen wani. To a wata riwayar an ce daga wajen matar Abdullah ibn Umar ya ji, Safiya binti Abi Ubayd matar Abdullah ibn Umar. To amma yawanci malaman hadisi wajen riwayar wasiƙu da aka rubuta ko an samu irin wannan gidin, malaman hadisi ba su cika damuwa da wannan ba, domin in kuka kula kusan hadisan da za su zo guda biyu bayan wannan dukkaninsu suna hikayar wasiƙar sayyidina Umar ga gwamnoninsa wanda yake musu bayani. To shi kuma sayyidina Umar magana kan tarjumarsa gaskiya za ta yi tsawo, amma dai a taƙaice mun san sayyidina Umar shine khalifa musulunci na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali yana cewa khairun nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar, fiyayyen mutane wanda yafi kowa a cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakar, bayansa kuma sai Umar ibn al-Khattab. Al-Adawi yana daga cikin kabilun Quraysh, sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar. Ya musulunta daga farko-farkon addinin musulunci, domin ya musulunta a lokacin musulmi suna cikin Darul Arqam, suna tsaye a cikin Darul Arqam bayan musulmi maza sun kai adadinsu 40, mata kuma adadinsu 11. Ya musulunta albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma a'izzal islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayka Amr ibn al-Hisham aw Umar ibn al-Khattab, Allah ka karfafa addinin musulunci da wanda yafi da ɗaya daga cikin waɗannan mutanen biyu wanda yafi soyuwa gare ka. Sai addu'ar ta faɗa kan sayyidina Umar, shine yafi soyuwa wajen Allah, ya musulunta. Shi ko ɗaya Umar ɗaya shine Amr ibn al-Hisham Abu Jahal, bai musulunta bai mutu a kafirci, aka kashe shi a yaƙin Badar. To tun daga tunda sayyidina Umar ya musulunta, Allah ya so nuna karfin addinin musulunci. Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ba mu gushe ba, muna cikin rauni sai da Allah ya karfafa mu da musuluntar sayyidina Umar. Yayi hijira kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya nizanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance yana halartar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuni daya kashe gari, kuma sai ya tafi wajen harkar kasuwancinsa ya je ya nemi abinci. Sai ya sanya makwabcinsa ɗan Ansar, shi sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda duk aka yi a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dare yayi, sai ya gaya masa yau ga abin da ya faru, yau ga abin da ya faru. Don haka ya fara ilimi ne yawa, ya kasance daga cikin malaman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa a cikin hadisi da malamai sun inganta shi, لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب دا بايانا ذا اسماء النبي دا عمر بن الخطاب شيني ذي كسنشي وانا ارويتو دا حديث عقبة بن نافع دا كما ابو هريرة ما لم يكن انجن كوانا حديث yana da ilimi mai yawa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi wani mafarki yaga an kawo masa ƙoƙo cike da madara, ya sha ya ƙoshi har ƙoshin ya tumbata, har ya zamanto yana ganin ƙoshin yana fitowa daga tsakanin ɗan yatsunsa saboda ƙoshi da yi da shan wannan madara. Sannan bayan ya sha ragowar sai ba masa Sayyidina Umar ya sha, sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, da me ka fassara wannan mafarki? Yace na fassara shi da ilimi, da ilimi. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na ilimi da Allah ya bashi ya ratsa shi har ya tumbata da ilimi, sauran sai ba masa Sayyidina Umar. Dan haka ne ya kasance yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su muwafaka, ya yi muwafaka da Alƙur'ani. Kafin Alƙur'ani ya saukar da abu sai ya ce ya Rasulullah ina ganin ya kamata a yi kaza, sai Alƙur'ani ya sauko ya muwafaka da shi. An ƙidaya abubuwan da Sayyidina Umar ya muwafaka da Alƙur'ani suna da yawa, amma akwai fitattu daga ciki guda huɗu ne, da hijabi, da sallah a maqamin Ibrahim, da kan asara Badr, da kan abin ribatattun yaƙin Badr. Saboda yawan iliminsa da addininsa da ƙarfinsa wajen da'ar Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da cewa bai taɓa bin wata hanya ba face shaidan ya bi wata hanya daban. Shaidan ma tsoronsa yake, in ya bi hanya shaidan sai ya gube, ya bar wannan hanya. Wata ranne Umar ibn al-Khattab ya shigo ya tarar matan Quraysh suna ta hirarsu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun saki kowa tana faɗa abinda ta so, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauƙin ɗabi'a ne, baya kyaran su, baya canza musu gani, ko hararar su baya yi. Sun saki kowa abinda ya faɗa yake. Umar yana shigowa sai akai tsit, akai kawai, shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya. Sai Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah, Allah ya sanya rayuwarka gabaki ɗaya ta zama cikin farin ciki, me ya baka dariya? Sai ya ce ina kallon waɗannan matan ne suna zaune suna ta hirarsu, amma kana shigowa sai suka abin nan, sai suka shiru. Sai ya ce ya maƙiya kawukansu, ya kalle su ya ce ku ne masu maƙiya kawukanku, kun ta kankance kuna ta magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ni da na shigo kukan shiru. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa, ba ni ba. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Umar, ai baka bi wata hanya ba face shaidan ya bi wani kwararo ba hanyar da ka bi ba. An yi mata mubaya'a da khilafa a ran da Sayyidina Abubakar ya rasu, wato shekara ta 13 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin nan wasiya da Sayyidina Abubakar, shi ya wasiya cewa a zaɓe shi ya zamanto khalifa. Ya kasance khalifa shekara 10 da wata 6, yana shugabancin al'ummar musulmi. A zamaninsa Allah ya bada nasara, aka buɗe ƙasar Sham, aka buɗe ƙasar Farisa, aka buɗe ƙasar Misra, addinin musulunci ya yawaita, arziki ya yawaita. Har a lokacin saboda yawaitar arziki aka fito da waɗansu sababbin tsarika wanda aka koya daga daular Farisawa, aka yi rijista da za a rubuta sunayen mutane, wanda da wannan rijistar za a rinƙa raba ma kowa arzikinsa na dukiyar da Allah ya ba ma al'ummar musulmi daga baitul mal. Kowa aka rattaba shi, aka karkasa su gwargwadon rigayenka wajen shiga addinin musulunci, wato na farko waɗanda suka riga a shiga addinin musulunci, sannan wanda suka zo bayan su, haka aka rinƙa rubuta rijistar. Kuma shi ne farkon wanda ya yi kalanda ta addinin musulunci. A lokacinsa aka yi kalanda, aka ce a sanya kalandar musulunci ta fara daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya haɗa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan abubuwa da dama, shi ne kuma ya sunnata a rinƙa haɗuwa ta jindindin wajen sallar tarawih. Dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara sai ya daina, sai lokacinsa ne sai Sayyidina Umar ya haɗa maza su rinƙa sallah bayan Ubay ibn Ka'ab, mata kuma Tamimu Dari ya rinƙa musu sallah. Shi ne wata ran Sayyidina Ali ya zo ya wuce ya ga masallaci ana ta sallar tarawih, ana ta sallah ashin cikin azumi. Ya ce lokacin bayan mutuwar Sayyidina Umar ne, sai Sayyidina Ali yake cewa ya Allah ka haskaka kabarin Sayyidina Umar. Umar ka haskaka ɗakunan Allah, ka haskaka ɗakunan Allah da wannan sallah da ake ta azumi, kai ma Allah ya haskaka maka kabarinka. Yana daga cikin kyawawan abubuwan da ya yi, ya kasance yana ganin duniyar musulmi da dukiyarsu amana ce a hannun Allah. ba abinda zai fitar da shi daga cikin wannan amana sai adalcin sa. Dan haka yake cewa da akuya daya za ta bata a gefen tekun Furat wanda yake cikin birnin Iraq wanda yake cikin Baghdad, da akuya za ta akuyar wani makiyayi na musulmi za ta bata a wannan wajen, zai ji sannan ko bai wani kokari kan ya samu masa akuyar sa ba, yana jin tsoron cewa Allah madaukakin sarki sai ya masa hisabi me yasa ka kyale dukiyar musulmi ta salwanta bayan kai ne shugaban musulmi, saboda irin wato adalcin sa kenan. To wannan hadisin ya nuna mana irin adalci na Sayyidina Umar. Kafin mu shiga a ƙarshen magana, yaran su a shekara ta 23 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ƙarshen shekarar sauran kwana hudu wata shekarar ta fita, aka kashe shi Abu Lu'lu'at al-Majusi, wanda cikin dan farisa ne cikin masu bautar wuta, shi ne ya farka masa cikinsa, ya kuma ji ma waɗansu sahabbai ciwo ana sallah abin nan.